A yayin da aka shiga goman ƙarshe a watan Ramadana, a yau dandalin VOA ya tattauna da wani limami ne dangane da muhimmancin goman ƙarshe na watan Ramadana, inda ya tsokaci na yadda matasa ke ɗaukan wanka da zumman zuwa sallar Tahajjud.
Assalamu alaikum, sunana Malam Aliyu Yunus daga masallacin Usman bin Affan kofar gadon ƙauyen Kano.
To malam, menene muhimmancin daren Lailatul
Qadr? Daren Lailatul Qadri dare ne da ake samun sa a ɗaya daga cikin kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari, yace ana samun wannan dare a ɗaya daga cikin kwanaki mara a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan, ma'ana daren 21, daren 23, 25 da daren 27 da 29. Muhimmancin wannan dare ko shakka babu yana cikin abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Na saukar da sura guda akan wannan dare shine suratul qadri, wanda a cikin ta Allah ta'ala yake gaya mana cewa lailatul qadri khairun min alf shahr, wanda yayi ibada a wannan dare za a bashi lada ninki kamar wanda yayi ibada a watanni dubu, kusan shekara 83 da ƙari kenan. Kaga wannan yana nuna muhimmancin wannan dare. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin nana Aisha ya ta bayyana mana cewa yakan daina bacci a wannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan saboda muhimmancin wannan dare da neman daren a cikin waɗannan kwanaki. Manzon Allah yana yin sallah, yana ibada a cikin wannan dare, yana tarewa a masallaci, yana yin itikaf. Wannan dare ne mai albarka kwarai da gaske. Allah ta'ala ya ce salamun hiya hatta matla' al-fajr, dare ne mai aminci har alfajiri yake to.
Za ka ga matasan sun maida sallar Tahajjud kamar wani waje na baje kolin su, da za ka ga suna cin kwalliya domin su haɗu da samari.
Wannan kamar yadda muka sani, tahajjudi ibada ce da ake na sallar dare domin neman albarkar da yake cikin daren Lailatul Qadri, na cewa Allah zai gafarta wa mutum dukkan zanubansa da ya gabata. To kaga ya kenan abin da suke aikatawa ya ci karo da asalin hikimar ita Lailatul Qadri nan, domin ana zuwa ne ayi ibada a bautawa Allah don Allah ya yafe zanubai. To ta yaya mutum zai je wajen bautar Allah da nufin kuma sabawa Allah? Domin a ci ado mace ta ci ado ta je wajen sallah haramun ne, an hana. Mace ta ci ado ta je wajen sallah an hana, bare kuma a ce ta je ta gamu da saurayi, misali. Kaga wannan sabon Allah ne. Saboda haka ina kira ga matasan mu su san muhimmancin wannan dare na cewa ibada ake yi ba waje ne na baje koli na kwalliya da kuma wasa da wargi da kuma bata lokaci ba. Idan mutum ba zai tsaya ibada ba, to gwanda ya kwanta ya bacci, shi yafi masa alkhairi fiye da sai ya saba wa Allah.
To wani irin ibada aka fi so musulmi yayi?
Abinda aka fi so musulmi a daren Lailatul Qadri shine ya tsaya yayi sallah, kamar yadda yazo a cikin hadisi man qama lailatul qadri, haka manzo Allah yace wanda ya tsaya yayi sallah a daren Lailatul Qadri. Mutum yana iya karanta Alkur'ani, yana iya zikiri, ibada ake so mutum ya aikata a wannan dare. Saboda haka ya tsaya yayi sallah in ya gaji, ya karanta Alkur'ani in ya gaji, ya ambaci Allah har kafin fitowa alfajir.
To matalla, da fatan al'umma musulmi za su dauki darussa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.